vibes.com.
Like a dream, not the way you seem. Take it up, take it low, take it fast, take it slow. 'Cause it's like a dream. When I am sleeping, please wake me up. Like a dream, not the way you seem. Take it up, take it low, take it fast, take it slow. 'Cause it's like a dream. When I am sleeping, please wake me up.
Da 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 da